aje da misalin karfe 8 na dare ne dai wasu mara da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari kan wani bangare na sansanin yan gudun hijira dake Dalori da kuma wasu kauyuka guda hudu dake kewaye da wannan sansanin yan gudun hijiran inda har ya sanadiyar mutuwar mutane 6 wannan hari ne na daren jin ya shafi kauyen Kofa da Malumti da Gomari da kuma kauyen Gwazari da dukkanin su ke dab da shiga garin Maiduguri da ma wani bangare da sansanonin yan gudun hijira da ake kira Dalori kam inda aka dinga cillawa waɗannan kauyuka wuta da kwashe kayayyakin abinci yayin da mutanen da ke wannan kauye da ma sansanonin yan gudun hijiran suka dinga neman mafaka a wata sanarwa da coordinator shi a arewa maso gabacin Najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa ta kasar wato Alhaji Bashir Garga ya aike wa manema labarai ta hanyar sadarwar nan na WhatsApp yace waɗannan mara sun shigo ne ta daji kuma sun shigo da wasu motoci guda hudu tare da babura da dama inda suka dinga kai hare-hare kan mazauna waɗannan kauyuka da ma wannan bangare na sansanonin yan gudun hijiran da ake kira Dalori kuma suka dinga cillawa gidajen mutanen wuta inda sanyin safiya ne dai muka zarci waɗannan kauyuka wanda ba su da nisa da babban birnin garin Maidugurin inda muka ganewa idanunmu irin asaran da aka yi na gidaje da aka cillawa wuta da wasu mutane da dabbobi da aka dinga cillawa wuta da ma irin abin da wasu mazauna waɗannan wurare ke cewa
sunana Bulam Abbas Abba Malumti asali ni ne Bulam Angarin to kaga gaskiya ba mu da jama'an tsaro kuma yawanci kawai Allah da ya kiyaye kaga kuma duk da haka mun samu hazari da mun samu kuma halakawa raruka kuma da asara ba kadan ba kaga mun ka tashi sallan Abu sallan Isha'i wannan daga muka fita ba mu samu shigowa gida ba sai da daga Lilifetu kuma muka bar garin mu gaskiya mun samu matsala sosai gaskiya gwamnati sai kamata ya tosa mana sai mana wani abu akai mun kai mu da mutanen kanmu nan za kai mutane 20,000 kuma muna cikin kunci mutane ni a gari na mutane 8 suka rasa rayuwarsu amma dabbobi da kadaran su iyaka din ba mu san adadin sa ba gidaje zai kai gidaje 200 haka
sunana Muhammad Zarimi annan gaba ba za mu ya zama a garin ba akwai mutane da suka rasa rayuka su a cikin ruwa mutane da sun mutu ba mu san adadin su ba amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane 8 saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani bakan wannan ba in ba haka ba yanzu wani gori ganje kin shi babu ya fita wani kota kalmi babu wani bashi da ajin gida daya mutun daya maman shi babu baban shi babu yaran shi uku duka da almajin shi gurare mutun daya gidansu duk babu ya kurmushe gabaɗaya mutane biyar wani duk mutane ya kone su mutane sauran an kashe su ne sauran wanda suka mutu a cikin ruwan nan gaba ne ba za mu san ya su
sai dai duk kokarin da muka yi na jin ta bangaren jami'an tsaro musamman ma jami'an soja game da wannan hari da aka kai har zuwa lokacin da muke aika da wannan rahoto babu wani bayani da muka samu daga wurin nasu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.